من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kadarta haduwanmu a daidai wannan lokaci mai albarka domin tunatar da kawunanmu domin karanta mai Allah yake so, mai manzan Allah yake so, sallallahu alaihi wasallam. Yawwa musulmai, lalle karatu yana matsayin waye kai. Duk lokacin da aka ce za a yi karatu, ko a masallaci ko a radio ko a tele, musa a kanmu yana matsayin waye kai game da wani abun da ya darme mana kai, wani abun da dan adam yake bukata ya ji labari daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halicce ka, ya halicce ni, ya halicce mu gabaki daya. A yau muna 4/6/2020, wanda ya dace ma 12 ga watan Shawwal, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441. Kahin unhwara, ina so in jajanta mana ababen da suka faru dan lokacin da ya gabata nan da kamar wata daya ko biyu wanda suka wuce, na irin musibu da alloba wanda hayar ya kai an dakatar da zuwa masallatayya. Ɗan uwa musulmai, wannan musiba ce babba, kuma mun yarda da cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya kadarta haka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kar ya maimaita mana irin abin da ya faru a baya, kuma ababen da suka gabata idan zunubanmu ne suka zama sababi, ya Allah ka gafarta mana. Insha Allah ta'ala wannan sati shi ne wanda aka koma karatu, kamar yadda ‘yan uwa suka ji labari. Rana ta farko ɗan uwa Malam Hassan ya gabatar da muhadara wanda sosai ya waye mana kai a game da abin da ya shafi neman ilimi, yaya ya dace mu nemi ilimi, ababen da ya kamata, hanyoyin da ya dace mu bi. Wannan wajibi ne a kanmu, mu yi riko da waɗannan abubuwa domin mu dace. Bayan haka ɗan uwa Maman Bala Yasir shi ma ya gabatar da tashi muhadara, wai menene za ka yi ma kanka tanadi saboda gobe kiyama, wanda kiyaman nan ana ba da labarinta, to wallahi za ta zo kamar gobe ne. Dukkan ababen da kake ji ana faɗa na Alƙur'ani da hadisi, Allah ke cewa inna wa'adallahi haqq, ya ku bayin Allah, lalle alƙawarin Allah gaskiya ne. Wani wurin yake cewa kar ka yarda, wala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, kar rayuwar duniya ta rude ka ya kai bawan Allah, kuma duk yanda za a faɗa a tashi kai kokari ka bada lokacinka zuwa ga sauraron mai Allah yake so. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da mu. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba, maudu'in da nake so in tattauna da ni da ku a yau kamar yanda aka shelanta shine tasirin aboki na banza a rayuwar mutum musulmi wanda wannan maudu'i kusan muna buƙatar shi a rayuwar mu malamanmu da hukumomin mu iyayen mu da zamu duba yanda tarbiya ta lalace wallahi akwai diyawa wanda ba su san ba ina ne makama game da gyara tarbiya ta ƴaƴansu malaman tarbiya suke cewa tarbiya ana gina ta ta hanya guda uku hanya ta farko shine gida daga mahaifiya ko mahaifi al'ummu madrasatun iza adattaha adatta sha'ban tayyibal a'raqi bangare na biyu akwai abokin zama liyan da zaka ma danka tarbiya in dai abokin shi na banza ne to wallahi kana tubkawa ne yana warwarewa bangare na uku shine lokacin da yaro zai je makaranta masha Allah duk inda yaro yake zama ko cikin unguwa ko a makaranta ta boko ko ta islamiyya to waɗanda yake rayuwa da su suna da tasiri a rayuwar shi da haka zaka ga yaro ana mishi tarbiya uwayen shi nagari gidan su mutanen kirki amma kuma yaron yana yin wasu halaye abin mamaki me yasa saboda in ya je makaranta ana lalata mishi tarbiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ɗan uwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha yace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu allati inna akramakum inda Allahi atqakum wato wannan aya abinda take karantar da mu insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa ya ku mutane lalle mu ne muka halicce ku insha Allah Allah ne yake ba mu labari anan yace a cikin ku mun halicci wasu daga cikin ku maza wasu kuma daga cikin ku mun yi su mata wannan halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa waja'alnakum shu'uban a cikin ku muka sanya ku jama'a daban-daban wa qaba'ila da qabilu kala-kala wannan kabila ce kaza wannan jama'a ce iri kaza wannan ga Hausarsu wannan ga Kalarsu wanda duk mai hankali ya shaida haka sai Allah ya ce li ta'arafu mun yi haka ne don ku san juna ku kyautata alaka ku yi zamantakewa kyautawa ku yi alaka ta kasuwanci ku zamna zama kyautawa wanda zai datar da ku duniya da lahira karshe Allah yake cewa inna akramakum indallahi atqakum ya ku bayin Allah ku san da babu bambanci wannan warin mutum ne wannan bakin mutum ne wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne Allah bai bambanta ba sai Allah ya ce wanda yake kowa daraja da daukaka da mutunci da kima a wurina shine mai tsoron Allah Allah bai ce ba balarabe ko ba haushe ko ba zabarme kawai Allah ya kawo nassi na alqur'ani cewa inna akramakum indallahi atqakum sharadi shine wanda yake kowa tsoron Allah shine mutum mai kima a wurin Allah malamai suka ce karkashin wannan aya zamu fahimci lalle Allah yana so ya nuna mana zamantakewa tsakanin juna ya zamu zauna da juna babu bambanci tsakanin wane da wane zama kyautawa kenan wannan kabila bata hiba wannan kabila da komai Allah ya yi ku ya kawo ku duniya su ma wannan Allah ya yi su ya kawo su duniya ganin dama Allah ne ya yi waɗannan masu kuɗi waɗannan ya yi su talakawa amma baya nihin cewa Allah ya yi san masu kuɗi Allah baya san talakawa wani wuri Allah ke cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum ya ku bayin Allah lalle duk mutumin da yace la ilaha illallah in dan Amerika ne in dan China ne in dan Faransa ne in dan Nigeria ne to wallahi dan uwanka ne kuma dole ka yarda da haka shine yake cewa innamal mu'minuna ikhwa lalle su mummune ɗan uwan juna ne sai Allah ya ce fa aslihu baina akhwaykum duk yanda rayuwa take kasancewa duk yanda za a ji babu daɗi Allah ya ce ku yi kokari ku sulhunta tsakanin junanku ko me yake faruwa a samu sulhu a daidaita a samu zama kyaukyawa bayan haka malamai suke cewa lalle addinin musulunci addini ne mai tsarki wanda ya karantar da bawa dukkan abin da Allah yake so da wanda manzon Allah yake so abinda manzon Allah ya hani da abinda Allah subhanahu wataala ya hana wallahi duk abin da ya dace ga rayuwar mu yana nan a cikin alqur'ani da hadisi na manzon Allah to karkashin waɗannan ayoyi da na karanta lalle rayuwa Allah subhanahu wataala ya hada mu tsakanin juna wannan kabila kaza wannan kala kaza da zaka yi tunani zaka fahimci cewa baban za Allah ya haka ba saboda zaka fahimci yaya rayuwa take kabila kaza ga yanayin su ga irin tabi'un su mutane kaza ga irin yanda halayen su suke zama da mutane akwai karatu a cikin shi zaka fahimci wannan mutumin yana son dariya yana son walwala lokaci guda zaka ga wani tsamin rai gare shi akwai mutumin da zaka ga yana son zama da mutane wani kuma zaka gani samsam baya son alaka da mutane haka Allah yake yin mutane kuma dole zaka yi hakuri to a cikin zamantakewar nan addinin musulunci sai ya karantar da mu akwai abokin da ya dace ka zamna da shi shine aboki na kirki abokin da zai taimake ka zai baka shawara kyaukyawa zai rihe maka asirinka lokacin da ka fada wata matsala zaka kawo mishi shawara ya warware maka wannan shine aboki na kirki ni malamai suke cewa inna akhaka alhaqqu man kana ma'a fa man yadurru nafsahu liyanfa'a wa man idza raibu az-zamani sadda'a shattataka fika shamlahu liyajma'a aboki na kirki shine wanda zai tare da kai ya kasance tare da kai ko da ko wuya ya baka shawara in ka fada matsala zai ruwa ma asiri ya kyale ya baka shawarwari ga yanda za a huta daga matsala in wani abu ya same ka zai zo ya baka shawara wannan shine aboki na kirki to addinin musulunci sai ya karantar da mu ku yi kokari ku riki aboki na kirki insha Allah ta'ala zai taimake ka a duniya a gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa duk wata soyayyar da aka gina ta a rayuwar duniya in dai ba dan Allah bane wallahi gobe kiyama za ku zagi juna kun gamu da kai da abokinka wurin balo ko wurin kadakade an gina soyayya dan saboda wani abu misali ko injili na duniya wannan abokina ne muna tare saboda wata maslaha ta duniya muna ji ma juna da shi saboda wani abu wanda yake na duniya to Allah bai yi umarnin haka ba sai Allah ya ce al akhillau yawma izin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin gobe kiyama masoya juna wanda suka gina soyayya su dan Allah su ne kadai za su rabauta duk wanda ya gina soyayya ba dan Allah ba Allah ke cewa a gobe kiyama za su zamanto abokanan adawa ka zo kana zagin shi shi ma yana zagin Allah ya tsine ma albarka ka bata mana lokaci na shi ma ya ce Allah tsine ma albarka ina amfaninka kai kake jan mu muna zuwa kallon baro ekipi inda muke dauka muna ganin kamar za su datar da mu wallahi sai an yi ta tsine wannan aya ce ta alqur'ani da haka wajibi ne mutum ya kiyaye in za ka yi abuta ka gina ta akan mi Allah yake so mi manzan Allah yake so lokaci guda malamai suka ce akwai kuma aboki wanda yake na banza wanda kusan shine maudu'in da zamu tattauna akan shi wanda ina so in karanta mana wasu ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe zan kawo maganganu na malamai Allah subhanahu wataala ya datar da Allah yake cewa cikin alqur'ani wa iz yatahajjuna fin nari fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna naseeban minan nar qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bainal ibad cikin suratul ghafir Allah yake cewa ya manzo Allah ka tuna lokacin da wasu mutane za su zo a cikin wuta suna jayayya tsakanin juna Allah yake cewa fa yaqulu du'afa wanda suke masu rauni mabiya za su rika fada ma lil ladina istakbaru wanda suke sune shugabannin su shugaba ne da mabi bawa ne da mai gidan shi ko yaro ne da wanda yake babba gare shi inna kunna lakum taba'an wallahi a duniya mun zamna muna biyayya zuwa gare ku ai abinda kuke aikata shine muke aikata abokanan zama fa hal antum mughununa anna nasiban minan nar Allah yake cewa za su fada musu wai yanzu me zai hana ku kama mana ku taimake mu ku dauke mana wani nau'i na azaba saboda muna zaman duniya tare duk wata halaka da musiba in wurin kidi ne ku za ku kai mu in wurin balo ne ku za ku gayyace mu wuraren abin banza kuna da labari ku za ku mana umarni ku ce mu je mu aikata قال الذين استكبروا الله yake cewa sai waɗannan shugabanni za su ce inna kullun fiha ai wannan matsala mu dukan mu muna cikin ta inna Allah qad hakama bainal ibad lalle Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayin shi kenan an riga an kare babu zancan wani mai gida ne wani mabiyi ne babu zancan waɗannan shugabanni ne wannan yaran gida ne ko bayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gama hukunci a game da haka. To anan malamai suka ce wannan ayat tana karantar da mu mabiya na banza. Shuwagabanni da wanda suke talakawan su. Waɗanda za su zamanto suna umarni ga abin da yake na saban Allah. A gobe kiyama za a yi tawasi. Su su zage su, su ma su zage su. Su ce wai ku da muke biyayya zuwa gare ku. Me zai hana ku kama mana ku raba mu da wannan azabar ta Allah su ma masu gidan za su ce a ai Allah ya gama hukunci shikenan an kare aya ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wala bil ladhi bayna yadayhi sai Allah yake cewa wa law tara izi zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين الله كتوى أتكين سورة السبع ويكا هريزا سورة كتوى لن نؤمن بهذا القرآن والله بزام بإيمان دون القرآن ولا بالذي بين يديه duk wani littahin da yake kahin shi mu ba mu yarda mu imani da shi ba Allah yake ba manzon Allah labari walau tara ya annabi Muhammad wai da zaka gani a lokacin da ake baka wannan labari az-zalimuna mawqufuna inda rabbihim ka az-zalimai a tsaye a gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl Allah ce shashe za su rika fada ma junan su ko shashan su bakan magana su su ce musu kaza su ma su ce musu kaza yaqulul ladina sudifu Allah yake cewa su wanda suke masu rauni mabiya za su rika fada lil ladina istakbaru wanda suke masu gidan su shugabannin su laula antum lakunna mu'minin wallahi in ba dan ku ba ai da mun zama mutanen kirki haka za su fada musu a gobe kiyama ku kuka cuce mu ina anhwanunku mu muna biyayya gare ku muna ga rayuwar da kuke mai kyau ci muna biyayya gare ku muna ga manya ne a cikin mu muna biyayya gare ku muna ganin kamar je kuna kan tafarki na addinin gaskiya Allah yake cewa laula antum za su fada musu in ba dan ku ba da kunna mu'mini wallahi da mun zama mutanen kirki Allah yake cewa qala allazina istakbaru su waɗannan masu gida ko wanda ake biyayya gare su za su rika fada lil ladina stud'ifu ga wanda suke masu biyayya gare su anahnu saradnakum anil huda yanzu shin mu ne muka hana ku bin hanyar gaskiya mun hana ku zuwa jin wa'azi mun hana ku sauraron alqur'ani da bin gaskiya bada izja'akum bayan gaskiya ta zo ga ta karara bal kuntum mujrimin Allah yake cewa sun ce musu barije kuma mutanen banza ne kuma ba mutanen kirki bane yanda kuke biyayya gare mu a nan duniya wallahi ba ku da zuciya ba ku da niyya mai kyau duk biyayya da kuke yi gare mu biyayya ce ta banza dan haka ababen da suka faru a nan duniya ba mu da magani akan shi a yau wurin kiyama. Sai malamai suke cewa haka abin zai kasance tare da shedani. Kun ga yadda shedani yake bibiyar dan Adam a nan duniya. Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yace ya kai dan Adam wallahi baka da abokin adawa wanda kai shedani. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Lalle shedan shine abokin adawarka. Lalle shine abokin kiyayyarka. Allah ya ce to ku rike shi abokin adawa. Kar ka yi wasa da shedani. Duk lokacin da zaka bauta ma Allah, duk wani abu na alkhairi in zaka makaranta ya hana ka, in zaka wurin wa'azi ya kama ka wani uzi, in zaka yi sallah ya kama ka sala, wallahi shedan baya so ka aikata alkhairi. To anan malamai suka ce haka shedan zai fada a gobe kiyama. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'd al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Yace wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Shaytan zai ce bayan an gama komai an yi hisabi, yace ya ku bayin Allah, ai Allah shine ya muku alƙawari na gaskiya kuka kiya. Wuraren da ake muku nasiha da wa'azi ku je ku saurari abinda Allah yake so, nan ne addini na gaskiya. Allah ya baku alƙawari na gaskiya kun kiya. Yace wa wa'adtukum fa akhlaftukum, ni kuma na muku alƙawari sai na saba muku. Shaytan zai ce wa ma kana li 'alaykum min sultan, yau ho bani da wani damar da zan yi, yau ba wata dabara da zan iya muku a wurin Allah, wallahi ku yi ta kanku. Haka shaytan zai gaya ma duk wanda ya halaka a nan duniya. To dan haka anan waɗannan ayoyi da muke karantawa malamai suka ce suna karantar da mu tasirin duk mutumin da kake bi, matukar wannan mutumin ya zamanto na banza, aboki ne, dan unguwarku ne, abokin aiki ne, mutum ne kuna tare kuna jima juna, amma ka san mutumin banza ne. Dan Allah mu tambaye kawo nan mu so nawa kana zaman da aboki, ka sani sare abokin nan shan giya yake, an ce wani wannan abokin naka ko mutumin banza ne, to ka sanya rayuwa yaya zan yi da shi, ai tare muka tashi. Wani wannan mutumin ho ba mutumin kirki bane. Wasu ma zaka ji suna cewa wallahi ni ba yanda za a yi aboki ya bata ni, wannan kuskure ne. Hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana mana tasirin aboki na banza a rayuwar dan Adam. Yau kana zaune da mutum yana aikata alfasha da saban Allah, yana shaye-shaye, yana zinace-zinace, wallahi kaɗan daga cikin abin da zaka ɗauka yau da gobe zaka ga wannan abin da yake aikatawa ba komai ba ne. Saboda ka saba, ka gani ya sha giya yau, ya sha giya gobe, ya sha giya jibi, wani lokaci za ku zamna da shi in ya sha giya zaka ga kamar ba komai ba ne, ai ba wani abu ba ne samu. Ƙarshe yau da gobe zaka iya tasirantuwa da shi. Sai ka ji ka fara aikata abin da yake na saban Allah ba tare da ka ankara ba. Da haka malamai suke cewa wallahi aboki na banza yana da tasiri. Aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul Furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ranar tashin kiyama mutumin da ya zalunci kanshi ya bata lokaci wurin abin da yake saban Allah na banza, Allah ce zai ciza yatsa, ya dauki yatsa shi ya dora a baki ya ciza. Shine wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ba kare ba, ya kulu ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila, zai fada cewa da mamma ha kun san wannan kiyama na dama ba ta amfani. Di yanda zaka ce ina ma a ce kaza, wallahi ranar tashin kiyama wannan magana ba za ta maka ba amfani. Da kukan da mutum zai yi, da nadama, da maganganun da zai fada, gabaki ɗaya a gobe kiyama ba su da amfani. To anan Allah yake cewa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, shi az-zalimi wanda ya cuci kanshi ya bata lokaci cikin abin banza zai ciza yatsa, ya faɗi cewa ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila, ina ma a ce na gama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina ma a ce na bata lokaci na cikin abin da zai amfane ni, ina wucewa ana karatu a masallaci ba zan zauna in saurara, a unguwan ma ana koya Qur'ani ba zan bada lokaci na ba, wallahi duk mutumin da bai aikata addini ba gobe kiyama sai yayi nadama akan haka. Ranar da nadama ba za ta mishi amfani ba. Zai ce ina ma a ce na kama hanya ta kirki. Ya laitani takhassu ma'ar rasul sabila. Da ma a ce na kama hanyar manzon Allah. Ya wailata zai ce kai cona azaba ta tabbata gare ni. Laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ina ma a ce na dauki wani shine abokina. Mutumin da kake ganin a unguwa baya da aiki sai zuwa makaranta sai saurara wa'azi sai aikata addini to wannan mutumin da kake ganin ba komai bane baya da kima gobe kiyama za ka yi gurin dama a ce abokin ka ne mu duba maka sharrin shedani a nan duniya duk wani mutumin kirki shedani sai ya raya maka cewa wannan mutumin ba kowa bane ai wannan bai dace bai zama abokina haka kahure suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mu larabawa ne masu asali masu kima yanzu manzon Allah kana ganin mu shugabanni ne yaya za mu tardo ka masallaci mu zamna da wanda suke mafiya kaskanci wa ma narakattaba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'a wanda muke ganin suna biyayya gare ka suka ce ai manzon Allah wannan mutanen yan kauye ne duk wanda zaka gani a tare da manzo Allah ai ba wani mutum bane wanda yake dan ajin tibarkalla to haka shedan yake raya ma dan adam so nawa zaka ga abokinka mutumin kirki yana biyayya ga mahaifin shi yana tsare dokokin Allah kai da kanka a ranka ka san wallahi wannan mutumin kirki amma abuta da shi sai ta gagara sai zamanto wanda za su janye maka hankali sune mutanen banza tare kuke kwana tare kuke tashi aboki na banza ya baka mummunar shawara banda nadama babu abinda zaka rika fadawa zuwa gare ta aboki na banza zai saka ka aikata aiki ya kewaya ya zage ka cikin mutane aboki na banza zai maka umarni da saban Allah zaka rika mamaki a ina mutane suka ji labari shi kuma shi ya tona maka asiri don haka wallahi ɗan uwa wajibi ne mutun ya nemi aboki na kirki abokin da kake ganin wannan mutumin na yarda a zuciyata mutumin kirki ne abin da yake aikatawa abin da Allah yake so ne to wannan mutumin kai kokari ka abuce shi manzo Allah ya ba mu misali kadan daga zama da aboki na kirki yace kamar mutumin da yake sai da tarare in ka zauna da mai sai da tarare ko bai baka ba zaka ji kamshi haka manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam to da haka ana yake cewa ya wailata kai cona ko nadama ta tabbata a gare ni laitani lam attakhiz fulanan khalila ina ma a ce wana da wana sune abokanai na anan duniya ina ma a ce bar riki waɗannan wanda nake gani muna tare dama bar rike su ba matsayin abokanai tace laqad adallani ani zikr waɗannan mutane da muke tare da su sun bata mana lokaci sun hana ni sauraron karatu sun hana ni ambatan Allah in nace zan je in yi abin da ya shafi addini za su bani mummunar shawara sai ce ba da izja'ani bayan ga gaskiya nan ta tabbata wa kana shaytanu lil insani khazula Allah yake cewa lalle shi shedan game da dan adam ya zamanto wata halitta ce wadda take kaskantatta shedan kullun so yake yayi kokarin ya bata ka ya fatar da kai akan hanya ta gaskiya wallahi ɗan uwa duk mutumin da zai ma kanshi adalci zai fahimci cewa duk wani aiki na alkhairi shedan baya so ka aikata shi yanzu duba qur'ani ne zaka bude minti biyar ka karanta shedan baya so kawai sai ka ji ka fara hamma sai ka tuno wani abin da ya kamata ka je ka aikata sai ka tuna wani labari wanda ya kamata ka je ka saurara mutum zai zauna yana janna salula sama da awa biyar amma wallahi ba zai karanta qur'ani ba minti biyar haka ne ko ba haka bane yanzu ba karatu bane muke yi tsakanin magarba da lisha zaka samu ɗaruruwan mutane abin yana burge su suna so a ce daman ma amma in ka ce waya cikin gari akwai wanda zaka zauna lido ne yake yi tsakanin magarba da lisha minti nawa ne ake yi ka bada lokacinka ka je ka saurari addini wallahi wannan zama na sauraron addini gobe kiyama zai yi maka sheda manzo Allah ya tabbatar da hadisi mala'iku suna kewayawa wuri-wuri inda ake ambaton Allah za su koma su gaya ma Allah ya Allah na bar bayinka wani da wani suna sauraron ambaton Allah to amma shedan sai ya hana in zaka yi alkhairi shedan sai ya biyo yace a ai bari wannan ɗan canjin da suke kake da su kadai ne tana yiwa in kaje gida zaka yi wani abu in mutun zai yi wani azumi misali shedan sai ya ce ai akwai rana gobe aiki zaka yi duk wani abin da ka sani na alkhairi wallahi shedan baya so shine Allah yake cewa wa kana al insanu wa kana ash-shaytanu lil insani khazula shi shedan ya zama to mutun ne ko halitta ce wanda take kokarin tabbatar da dan adam malamai suka ce wannan aya hazihi al-aya nazalat fi ubay bin khalaf wa uquba wannan aya ta karshe ta sauka ga wasu mutane guda biyu ubay dan khalaf da uquba wa kana sadiqai wadannan mutane guda biyu sun zama to abokan juna wa kana uquba yajlisu inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam shi wannan dayan wanda ake kira da uquba yana zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamna ya saurari karatu wa yasma minhu yana sauraron manzon Allah fa zajarahu sadiquhu sai wannan abokin nashi ubay yake karashi yake gaya mishi magana kai baka da aiki sai zuwa wurin sauraron manzon Allah aboki na banza kenan baka da abin da zaka aikata wannan mutumin na Makka shine zaka rika zawa kana saurare wama zala hatta tarda uquba an alislam bi sababi sadiqihi malamai suka ce wannan maganganu da yake gaya mishi wallahi bai gushe ba har sai da uquba yayi ridda ya huta daga addinin musulunci ka duba tasiri na aboki magana ce kawai yake gaya mishi summul qatil wannan magana tana tasiri a zuciyar shi yanzu kai baka da aiki sai dai ka je ka zauna a masallaci wallahi cikin mutane akwai wanda zai rika gaya maka haka ko da wasa ko a da gaske kai shi wani masha Allah sai zuwa masallaci kana ganin ba komai bane wallahi shedan zai raya maka wani abu a cikin zuciyarka kai wani akwai kokarin azumi kana ganin wannan magana ba komai bane kawai shedan sai ya raya maka wani abu sai ka ji wata rana ka samu kasala dama Allah ya ce a cikin shedanu akwai mutane akwai aljannai minal jinnati wan nas akwai mutumin da a bakin shi babu alkhairi ya san abin da kake aikatawa abu ne na kirki amma kuma zai maka izgi kai suwana masha Allah akwai ajjege mu kai kaji ana tsallake wando he ka ce an tsallaka wuta to kai hakuri ya kai bawan Allah ai abin burgewa ne a maka izgili akan addini ko ba haka bane sahabban manzon Allah a haka suka ci riba rayuwar manzon Allah da sahabban shi a haka Allah madaukakin sarki ya daukaka musu daraja an musguna musu an musu izgili an hana su aure an hana su da kasuwanci wallahi ba abinda ba a gaya musu ba saboda addini to duk mutumin da ake mishi izgili akan addini ya gode ma Allah to dan ka mani izgili akan addini ai abun burgewa ne to dan haka shedan yake zai zo maka ta wata hanya to wannan bawan Allah gashi shi da abokin shi suna tare sai ya rika gaya mishi wata ɗan ƙananan maganganu yanzu kai baka da aiki sai kokarin zuwa ga manzo Allah mi zaka saurara a wurin shi shi balarabe ne kai balarabe ne kai wa na zo mu tai wuri kaza ai ba dole ba sai ka je wurin manzo Allah karshe dai malamai suka ce wa mazala hatta tarda anil islam wannan mutumin bai gushe ba yana gaya mishi magana har sai da karshe uku ba sai je ridda daga addinin musulunci ya huta wannan tasiri na aboki na banza ke aya ta karshe wanda nake so in karanta mana anan wadda take nuna mana khatarin zama da mutane wanda suke na banza da yanda za su halakar da mutum Allah yake cewa a cikin suratul shu'ara qalu wa hum fiha yaqtasimun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin iznu sawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin abokanan zama mutanen da ake tare da su mutun ne ka san abin da yake aikatawa ba daidai ba amma saboda jin nauyi sai ka zama tare da shi kai ai wannan abin da yake aikata ba komai bane wallahi akwai abokin da shi baya shaye shaye amma saboda jin nauyi zai je ya zamana cikin yan shaye shaye to ina dalili mutun ne baya zina amma zai zamana da masu zina wannan abin da kake aikatawa ba daidai bane kaji tsoron Allah abokin ka fa ga abin da yake aikatawa sai ce ai ba komai ni aboki yayi kadan yayi mana tasiri wallahi wannan mutumin ya jahilci addini duk lokacin da abokinka yake aikata saban Allah wallahi kahinka ankara zaka ji kai ma ka samu kanka a ciki me suke cewa anil mar'i la tas'al in kana so ka san wane ne wane karka tambaye shi wasal an qarinihi tambaye waye abokin shi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi kowane aboki da abokin shi yake koyi wallahi in abokanka yan shaye shaye ne to kai ma zaka zama to dan shaye shaye abokaranka mazinata ne kai ma a wayi gari yau da gobe zaka ji kame da zinan nan ba komai ba bari in dan taba injiya ya ake yi to kaga aboki na banza babu alaka tsakanin kai da shi Allah yake cewa qalu wa hum fiha yaqtasimun a gobe kiyama tsakanin juna abokanai na banza za su rika fadar cewa suna jayayya tallahi in kunna la fi dalalin mubin wallahi mun zamanto a cikin bata mabayyane iznu sawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke biya muku muke bauta ma wani wanda ba Allah ba wama adallana illa al mujrimun ba kowa ya batar da mu ba sai waɗannan bayin Allah ku ne wannan mutanen azzalmai ne za su nuna su su ce wallahi ku dai mutanen banza ne ku kuka samu muka bauta ma wani wanda ba Allah kun cuce mu a rayuwa amma lana min shafi'in gashi yau ba mu da wanda zai cece mu a wurin kiyama wala sadiqin hamim ina ma a ce muna da wani aboki na banza wanda zai cece mu a wurin Allah Allah ya ce za su daga baki su ce falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin da dai a ce muna da wata ƙar dama da Allah zai ba mu wani dan lokaci kadan wallahi da mun zamanto cikin bayin Allah na gari ina ma a ce Allah ya ba mu lokaci ina ma a ce Allah ya mana hakuri ya mero mu duniya wallahi za mu zamanto daga cikin bayin Allah na kirki shi ko an je wurin kiyama babu dawo duk mutumin da ya mutu Allah ya tada shi a wurin kiyama duk yanda zai yi magiya yayi koke koke ya ga yi matsalar shi wallahi Allah ba zai dawo shi ba a nan duniya ya Allah yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahdakumul maut فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فصدق واكن من الصالحين الله yace ku ciyar da abin da muka ba ku a nan duniya dama ku bakin nan duniya ne sai ce kafin mutun ya zo wani lokaci ya zo daidai mutuwa zai tar da wani lada mai yawa yace Allah mai dona duniya Allah ba na minti daya Allah amuna hakuri in koma a yawaita aikin alkhairi sai Allah ya ce walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha ba taba yi ba kuma ba za a yi ba Allah bai taba ba da dama ba in dai an tafi an tafi shikenan sai kai hakuri abinda ka aikata dan alkhairin da kai irin saban Allah da kai a nan duniya da shine za ma sakamako to gashi a nan dai Allah yake cewa za su fada da bakin su falau anna lana karratan ina ma a ce muna da wani dan lokaci kankani fanakuna minal mu'minin za mu dawo cikin bayin Allah za mu bauta ma Allah za mu zamanto cikin mutane na gari mutanen kirki to kahin ka kai lokacin da zaka yi nadama tun anan duniya ya kamata ka yi makanka wa'azi yana da kyau musulmi ya san wane ne abokin da ya dace ya zamana da shi wallahi duk yanda kuke abuntaka da mutum a gobe kiyama za ku zagi juna in dai ba dan Allah bane duk yanda kake ganin kuna tare wallahi Allah yake cewa a gobe kiyama za ku yi tawatsi da kai da shi kuma ba zai amfana ma komai ba da haka ka nemi aboki na kirki wanda zai taimake ka yayi maka nasiha mutumin da zaka ga ko kai baka yin alkhairi shi yana yin alkhairi so nawa zaka zamana da mutumin kirki kai baka yin azumin nafila amma shi yana yi to wallahi dalilin zaman da kake yi da shi yau da gobe zaka ji kai ma kana san abu mutum ne yana yawaita sadaka kai baka sadaka dalilin zaman da kake da shi zaka ji wata rana kana bukata ina ma a ce kai ma kana sadaka kana zuwa makaranta ko kuma kai baka zuwa makaranta amma kana da abokin da yake zuwa makaranta kullun yana kokarin saurara abinda Allah yake so abinda manzo Allah yake so wallahi a wayi gari yau da gobe zaka ji kana sha'awa kawai sai kaga kanka kai ma kana zuwa masallaci kana saurara abinda Allah yake so wannan shine tasiri na aboki wanda yake na kirki sabanin haka duk mutumin da yake aboki na banza to wallahi zaka goji wasu ababe ne suke cewa karin magana nan na Hausa abokin mai kanwa bai rasa to tabbas zaka goga a tare da shi Allah ya kare to daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi daga Abi Musa al-Ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama masalul jalisus salih wal jalisus su manzo Allah yake cewa misalin abokinka wanda zai zamanto aboki na kirki da aboki na banza manzo Allah tuni ya riga yayi bayani akan shi sai ce ka hamilul misk wa nafiqul ki shi aboki na banza da aboki na kirki manzo Allah yace kamar mai sai da tarare ne da kuma mutumin da yake mai zigazigi a makera manzo Allah yace fa hamilul misk kaga mai sai da tarare imma an yuziyaka ko kuma ka ji kamshi tare da shi duk lokacin da aka ce yau ga sabon tarare kana tare da shi zaka ji kamshi wa imma an tabta aminu ko kuma duk lokacin da aka ce ga tarare ya huto zaka yi kokari ka siya a wurin shi wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan manzo Allah ya ce ko kuma ka ji kamshi wanda yake mai dadin gaske a tare da shi wannan misalin zama da aboki na gari aboki na kirki yace wa nafiqul ki manzo Allah yace amma kaga aboki na banza imma an yuhrika thiyabaka yana misalin kamar mai zigazigi ne a makera in ka je ka zamna a tare da shi manzo Allah yace imma an yuhrika thiyabaka ko ya kona maka kayanka daga ka zamna a makera inda ake zigazigi to wallahi ba za ka tashi ba sai kayanka sun kone haka ne sai yace wa imma an tajida minhu rihan muntinatan manzo Allah yace ko kuma ka ji wani kamshi ba za a ce mishi kamshi ba ko odor wani abu wanda yake da warin gaske manzo Allah yayi gaskiya hadisi ne muttafaqun alayhi daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ibadan mafatihul lil khair manzo Allah yake cewa lalle a cikin bayin Allah akwai wasu mutane wanda daga ka gansu idan zaka bibi rayuwarsu wallahi rayuwarsu mabudayya ne na alkhairi haka ne cikin mutane akwai mutumin da zaka ga mutumin kirki duk maganganun da zai faɗa maganganu ne na kirki zai rayuwa da mutanen kirki zai zamanto mai sulhu tsakanin mutane ba zai zamanto mutumin banza ba manzo Allah ce maghalikul lishar lokaci guda kuma zaka ga suna rihe kohohi na sharri akwai mutanen kirki wanda zaka ga an yi rigima a unguwa su za a kirawo su raba fada su shiga su yi sulhu tsakanin mutane lokaci guda manzo Allah ya ce wa minal ibadi ibadan haka a cikin bayin Allah akwai wasu bayin Allah mafatihul lishar ba su da aiki sai bude kohohin sharri mutum ne zai zauna a unguwa zai bude gidan kadakai wurin kalle-kalle na banza ina anhwani shi mai bude kofa ta sharri wallahi ba ya da alkhairi a cikin mutane sai yace maghalikul lil khair suna kokarin su toshe hanyoyin alkhairi manzo Allah yake cewa fatuba li abdin miftahan lil khair ma dalla da mutumin da yake mutumin kirki mai sulhu tsakanin mutane mutumin da za rika yabon shi yabo kyaukyawa za rika Allah sarki wane mun rasa shi Allah sarki wane kwana biyu ba ma ganin shi mutumin kirki kenan shine wani yake cewa karka yarda a unguwar ku hatta da mai kosan unguwar ku ta hibka tasiri akwai mutumin da zaka ga ba ya da amfani yayi balaguro wata guda wata biyu ba wanda zai tambaya da shi amma mai kosan unguwar ku in ta zo kwana guda ba ta zo ba wacce lahiya saboda tana amfanar da mutane haka ne to haka ne tabbata abin haka yake manzo Allah yake cewa tuba li abdin miftahan lil khair ma dalla da mutumin da dalili ne na alkhairi a cikin unguwa zai samu yabo kyaukyawa manzo Allah ya ce wa yabu salli abdin miftahal lishar ina an hanin mutumin da bai da aiki sai sharri sai gama fada sai fitina sai haddasa tashin hankali a cikin mutane zai ce wani ya ce kaza ina an hanin irin wannan mutanen akwai su ko babu su akwai su yace mai ghalaqan lil khair kuma suna kokarin su toshe duk wani hanya ta alkhairi da haka kun ga wannan hadisi shi ma yana karantar da mu idan mutum zai yi zamantakewa ya samu aboki na gari wanda yake aboki na kirki abun yabo cikin mutane kai yarda wannan ya zama abokinka insha Allahu ta'ala zaka samu yabo kyautawa hadisi na karshe wanda zake so in karanta mana anan manzo Allah yake cewa ar-rajulu ala dini khalili kaga dan adam yana kan addinin masoyin shi abokin shi wanda suke tare inda kuna tare da mutum wallahi abin da yake so shi ma zaka ji kana so kai ma a rayuwar abu kaza yana burge abokinka kai ma a kwana a tashi zaka ji wannan abu yana burge ka don haka manzo Allah ya ce fal yanzur ahadukum man yukhali to kowane ɗaya daga cikin ku ya nemi abokin da ya dace ya zama da shi in ka san abokinka mutumin banza ne babu alkhairi a tare da shi kai da kanka abin da yake aikatawa kana yi mishi nasiha to wannan abokin naka kai kokari ka nisance shi karka ce ai ba komai bane ai in na zauna da shi ina mishi nasiha kun san shedan yana rudar da mutum yace a ai in ka zauna da shi wannan zaka zama mutumin kirki ko zai zama mutumin kirki ya jaru to idan baka da kudura da yanda zaka jayo hankalin mutum wallahi mutum zai jaka zuwa ga saban Allah mutum ne yana saba ma iyayen shi yana shaye-shaye yana alfasha kuma ka sani kuna tare da shi haka aikin shi yake an ce wale wannan abokin naka waga abin da yake kai kokari ka nisance shi karka koya a ai ni bazan koya ba ni wane yayi ka dan ya bata ni a irin rayuwar da muke to wallahi ba haka nan bane akwai tasiri a zuciya da haka anan nake so in karanta mana wasu kissosi wanda suke tabbatar da tasirin aboki game da abokin shi malamai suna ba da kissa wadda ta tabbata cikin alqur'ani abin da ya faru tsakanin babanmu annabi adam da shi da iblis bayan Allah ya halitta annabi adam da hawa sai ya sanya su gidan aljanna Allah yake cewa to daga yau ya kai annabi adam duk abin da kake so a cikin aljannan wannan ka cika mori fakula minha raqadan haisu shituma sai Allah ya ce amma abinda nake so da kai abu guda daya wala taqraba hadhihi shajara ga wani itse can abinda nake so da kai insha Allah kar ka sake ka kusance shi kun ga Allah ya mishi gata yace duk abinda kake so aljanna ka cika shaka more Allah ya ce abu guda ne bana so shine ka kiyaye wannan itaciya shi ka san Adam abinda aka hana shi shine yake buƙatar ya aikata ko ya gani ne ina suke cewa hubba shay'un ila al-insani mamuniya yanzu misali aka kawo kwanon abinci guda biyar a ce ga waɗannan kwanoni guda hudu duka ka cika sha naka ne amma wannan kwanon na biyar kakka bude shi to zaka ga abinda ɗan adam yake buƙata shi dai ya bude wannan kwanon na biyar ya ga miya a ciki haka ne duk abin da aka hana ka shine wa hubba shay'un ila al-insan mamuniya shi dan adam abin da aka hana shi shine yake so ya aikata ya ga wai menene ku duba Allah ya shar'an ta arme mata daya biyu uku hudu amma Allah ya ce kar kai zina abin da nake so da kai kar kai zina amma kuma lokaci guda wani da mata hudu zaka ga yana zuwa yana aikata zina musiba kenan to Allah ya ce ma annabi adam kar ka kusanci wannan itaciya sai ga maka iblis sai Allah yake cewa fa azallahu ash-shaytan iblis da yazo sai ya lallabo zuwa ga annabi adam ya mishi dubara yake cewa ma na hakuma rabbukuma an hazihi ash-shajara illa an takuna malakai aw takuna min al-khalidin sai aka ji annabi adam yace wallahi ba komai yasa ba Allah ya hana ka cin wannan itace sai dan kakka zamanto shugaba ko dan kakka dawoma a rayuwar duniya mugun aboki kenan mugun aboki yazo ya bashi shawara ba komin yasa Allah ya hana ka ba karkace wannan itace saboda karkai mulki a cikin aljanna shedan ne wake ga ma annabi Adam yace ya wata kuna min al-khalidin ko kuma dan karkata wama shi da man Adam so yake a koda yaushe ya zamanto mai mulki ko kuma ya dawama haka ne sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa akala minha fa badat lahumu sawatu sai ga maka annabi Adam ya je dalilin shawara aboki wanda suke tare Allah ya ce kar ya ci wannan itaciya kawai annabi Adam ya ce bari in dan dana ni ji annabi Adam ya je ya ci wannan itaciya shikenan Allah ya ce fa badat lahumu sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warqil janna wa asa adamu rabbahu faghawa shikenan daga nan Allah ya ce to shikenan alƙawalin da na maka na dawwama a cikin aljanna shikenan wannan iblis yazo yayi maka dubara wallahi annabi adam ya saba ma mahalicin shi wannan abin da ka aikata saban Allah ne baka kyauta ba annabi adam yace ka bi mummunan shawara to kun ga abokin zama yanda yake da tasiri a rayuwar dan adam kissa ta biyu a gaggauce ana nuna mana lokaci yayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa a Makka cikin gwagwarmaya da wahalhalu da tashin hankali sai ya samu farkon musulunci wanda suke kama mishi ba su da yawa daga cikin irin wanda suka taimake shi akwai dan uwan shi Abu Talib Abu Talib ya taimaka ma manzon Allah ya kama mishi yayi tsayuwa tsayin daka akan kar da mutun ya cutar da manzon Allah amma shi ba musulmi bane ina wata rana yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassala bi turabi dafina wallahi ba wanda yace taba kai manzon Allah sai dai radda aka binne yace wada'utani ka kiraye ni wa za'amtu annaka nasihi na san da kai mai mana nasiha ne wa kunta qablu amina adama kai mutumin kirki وعرضت دينا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا يا من ذا الله كازو ده اديني والله ني ده كاينا ناسن wannan addini shine mafi kyawun addini yace laulal malama in ba dan zargi ba aw hizara masabbati saboda kar azage ni yace lawajattani sam'an bi zaka yaqina wallahi da nayi imani da kai haka Abu Talib yace haka har ya mutu bai imani da manzon Allah lokacin da yazo mutuwa manzo Allah ya ga irin yanda ya sha wahala akan shi sai manzo Allah ya zo wuri shi yake cewa ya amma kai dan uwan babana abu guda nake so da ka yace qul la ilaha illa allah ka wata kalma guda daya kalimatun ahaju laka biha inda allah abinda nake so da kai kalma guda daya ce zaka hoye in Allah ya razan nemo maka alhurma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu a bangare guda akwai abokin shi Abu Jahal manzo Allah ya ce ya am qul la ilaha illa allah kalimatun ahaju laka biha inda allah ya kai dan uwan babana in kokari ka wadu wata kalma daya zan nemo ma alhurma a wurin Allah wannan abokin nashi sai ce atarghabu an millati abdul muttalib yanzu kai kana so ka bar addinin uwaye da kakanni duk wahalar da aka sha ka duba tasiri na aboki manzo Allah ya tsaya yana so ya wadu wannan kalma guda daya amma wallahi karshe sai da wannan bawon Allah ya mutu bai faɗi wannan kalma kada haka anan malamai suka ce ka duba tasiri na aboki magana ɗaya ce zai faɗa amma kuma za ta yi tasiri a zuciya ta targabu an millata bil mutalli yanzu zaka bar addinin uwaye da kakanni karshe dai sai da lumwashi na karshe na komawa zuwa ga Allah bai faɗi wannan kalma ba la ilaha illallah Allah subhanahu wataala ya datar da dan uwa abinda muka zo da shi yana da yawa ganin cewa kuma lokacin namu korarre ne kusan kamar yanzu ne ma aka fara amma za mu yi hakuri a haka insha Allah da yake akwai wani lokaci daban daga nan muke cewa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh